بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 27 ga watan Safar shekarar hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin 20 ga watan August 2025 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab da aka fi sani da suna Dandali da ke nan cikin wadan Zaria a Nigeria inda muke tafsiri a cikin wato juzuwa amma yau zamu darasi insha Allah na farko daga tafsirin suratul duha wadda ita ce fadin Allah madaukakin sarki wad duha wal layli idha saja na mallan ka karanta mana wani abu cikin wannan sura insha Allah
a'udhu billahi samil alim minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
Na'am Allah madaukakin sarki ya fara da cewa wadduha ina rantsuwa da lokacin hantsi wallaili da kuma dare idza saja idan yayi tsit ma wadda aka rabbuka ubangijinka bai barka ba wa ma qala kuma bai kika ba walal akhiratu kuma lallai ita lahira khairun laka ita ce mafi alheri gare ka min al-ula fiye da duniya wala saufa kuma lallai da sannu yu'tika rabbuka ubangijinka zai baka fatarba hasi ka yadda da abinda ubangijinka ya baka wannan sura sunanta kenan suratul duha wanda ita ce sura ta 93 a cikin jeren gesurorin alqur'ani mai girma idan an fara lissafin su daga Fatiha Bakara zuwa nan sannan kuma ta fuskar saukar alqur'ani mai girma ita ce sura ta 11 da ta sauka kuma haka nan adadin ayoyinta guda 11 ne wannan sura suratul duha sura ce makkiya wato ta sauka gabanin hijira da ittifaqin malamai masana alqur'ani kuma ita ce farkon sura a cikin abin da ake ce maqisarul mufassal wato ɗan gajejjerin surori wanda suke masu ayoyi daga tsakanin 10-15 zuwa ƙasa da haka wannan sura tana magana ne akan wani lokaci keɓantacce wanda ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daidai lokacin Allah madaukakin sarki ya dauke wahayi na wasu ƴan kwanaki ko wasu ƴan makonni to a daidai lokacin da aka samu wannan daukewa na wahayi kaman wani dan fari haka na wahayi to sai mushrikan Makka suka fara yada jita-jita suna murna suna annashuwa suna cewa ai shikenan ma ai abun ma ya kare ai ubangijin nasa ma da yake takama da shi to ya fita sha'anin sa shine sai Allah madaukakin sarki ya ba su amsa da wannan sura ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim daga hadisin jundub ibn sufyan al-bajali yake cewa ishtaka rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rashin lafiya kafa shi tayi ciwo ya ji wani rauni haka to sai zama kafa shi tana ciwo sai ta sa masa zazzabi falam yuqim laylataini aw thalatha sai zama bai yi qiyamul layl ba laylatayn tsawon dare biyu aw thalathan ko dare uku sai kuma a daidai lokacin mushrikai da suke tsayawa suna jin karatun sa suna ji da daddare wasu su imani wasu su izgili da ire-iren su to sai ya zama na a daidai wannan lokacin sai wata daga cikin mushrikan makka a wata riwaya an ce ita ce matar wato Abu Lahab sai ta zo sai ta tsaya sai take cewa ya Muhammad inni la arju an yakuna shaytanuka qattarakaka ta ai na tsaya daren nan jaran jiya kwata-kwata ban ji kana wannan karatun da kake ba to fata na ya zama na cewa wannan al'amarin naka ya kare wannan a cewar ta wannan shedanin naka wannan a bakin ta kenan to yayi watsi da kai eh lam arahu qaruba minka laylatayn sai na ga kwana biyu ko dare biyu bai zo inda kake ba aw salasi ko kuma kwana uku fa anzalallahu ta'ala sai jundube ba da labari yace to sai Allah ya saukar da wannan sura wadduha wal layli idha saja zuwa karshen ayoyin wannan mata kamar yadda muka faɗa ya zuwa wata riwaya an ce ita ce ummu jamil bintu harbin ko kuma wato al'aura bintu harbin yar uwa abu sufyana sannan kuma mata Abu Lahab haka yazo a riwaya al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi a cikin al-Mustadrak haka nan a cikin wata riwaya dai har ila yau dake cikin littafin al-Mustadrak na Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi daga Zaid dan Arqam cewa annahu lamma nazalat yayin da Allah ya saukar da tabbati da Abi Lahabin wa tab zuwa karshen fadin Allah wa mar'atuhu hammalatal hatab da aka ce a hannayen Abu Lahab sun tade kuma shi ma ya tade zai shiga wuta mai kuna sai yasla narin za ta lahab sai Allah ya ce wa mar'atuhu hammalatal hatab da matarsa din nan mai diba itace to sai ta gaza fahimtar ma'ana aya faja'at timra'atu abi lahab rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wacce nan mata sai ta zo gumin Allah sallallahu alaihi wasallama tace fa qalat ya muhammad alama hajautani tace ya kake karatu kana mini zambo qala inni lam ahjuki inda yace ni ban miki zambo ba ma hajaki illa Allah Allah ne ya zambace ki fa qalat sai tace hal ra'aitani ahmilu hataban ka ce wai ni mai daukan itace shin ka taba ga ina daukan itace ni almajira ce aw ra'aita fi jidi hablan da kuma cewa da aka yi fiji da hablum min masad a wuyanta akwai wata igiya akwai abin rande min masad na madaddan igiya sai ta ce ai baka taba ganin igiya a wuyana ba ba kuma ka taba ganin ina daukan itace ba to ita ba ta san ana nufin wannan daukan itace itacen wuta na jahannama da igiyar wuta a wuyanta na jahannama Allah ka tsare mu wanda wannan ishara ne akan cewa ita ba za ta samu damar yin imani ba za ta mutu ne a mushrika thumma talakat famakatha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyaman la tanzilu alaihi la yunazzalu alaihi afwan da ta tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna tsawon wasu yan dararraki ba almushi wahayi ba fa attathu sai ta dawo fa qalat sai ta ce ma ra'aitu sahibaka illa wa qad wadda'aka wa qalaka sai ai ga irin ta nan wanda ke kawo maka labaran da kake fada din kana zagin mutane kamar take fadi ai shi ma yayi ban kwana da kai ya fita sha'aninka wannan shine riwaya dake cikin musaddarak na Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi daga Zaid dan Arqam a cikin tafsirin al-Khazin yabo da cewa lamma nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala muhammad qala muhammad sallallahu alaihi wasallama ya jibrilu ma ji'ta hatta ishtaqaitu ilayka yabo da karin cewa bayan da akai kwanaki ba aiwa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi ba sai ga jibrilu ya zo da jibrilu ya zo sai annabi yake ce mishi kai jibrilu kwana biyu da baka zo ba nayi matukar kewa da begenka sai shi ma yace sai duli yake cewa inni kuntu ilayka ashaddu shawqan to ni kuma nafi ka tsananin begenka walakin ni abdul ma'mur amma ni bawa ne na Allah da ban isa in yi gaban kaina ba sai Allah ya saukar da wama natanazzalu illa bi amri rabbika cikin suratu maryam kenan cewa mu mala'iku ba ma sauka mu zo duniya sai da umarnin ubangijinka wannan suna daga cikin abin da yazo na riwayoyi game da tarihi ko sababin saukar wannan sura to zahirin abin da ya faru kamar yadda malamai suke ambata shine kamar su biyu ko kuma ma su uku an taba samun wani dan yanayi na tsaiko ko fari na saukar wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na farkon su shine bayan da aka yi mishi wahayin farko bayan ikra bismi rabbikal ladhi khalaq da aka saukar masa wannan bayan ta sai da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwashe kwana 40 malaika zuru bai dawo wajen shi ba kaga kamar mako 6 kenan hikimar wannan shine saboda wannan a karo na farko ne kuma ya zo mishi da tashin hankali mai yawa ya zo mishi da sabuwar tajriba ya koma gida yana zazzabi kan shi ya ainihin wato yana masa ciwo yana ce ma matarsa ki lullube ni saboda zafin zazzabin to wannan cikin hikimar Allah sai Allah ya daga masa wato ya jinkirta masa har jikinsa ya saba har kuma ya dawo da karsashin sa har ya zama yana shirye da na gaba wannan da farko kenan na biyu kuma bayan saukar kamar surori wato 10-12 waɗannan yake jerin surorin sai aka sake wato yanke masa wahayi na tsawon kamar kwanaki 12 shine wannan kenan amma dai ita ce sura ta 11 a sauka ko bayan sauka surori kamar 11 ko 12 to sai Allah madauki sarki ya yanke masa wannan wahayin a dai lokacin da bai da lafiya lokacin da bashi da lafiya surya da yana da zazzabi sai Allah sai ya yanke masa jinkiri cikin tausayi ne da Allah yake masa domin abin zai zama ga rashin lafiya jikin shi ba dadi kuma ga wannan wahayi wanda kuma Allah madauki sarki ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila shine wannan da ya faru a daidai nan wannan da ya faru a daidai nan shine abin da ya faru saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya sai Allah ya yanke masa wahayin har ya ji sauki mai da kasandin a dabi'ance dan adam wanda bai da lafiya to galibi bai cika yin ayyukan da ya saba ba wataƙila zaka dakata da zuwa gona ko kasuwa ko wurin sana'a ka har ka dan ji sauki to shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan isar da wahayi shine sana'arsa Insha Allah madaukin sarki sai jinkirta masa cikin hikimarsa sai kuma na uku shine lokacin da Yahudawa suka je ko kuma Quraishawa suka je suka tambayi Yahudawa cewa ku ne kuka ce kun san wahayi da sauransu to muna so ku ba mu shubha mai karfi wanda za mu rubuza al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ga masu ganin cewa suratu al-kafi wannan ayoyin da sun sauka ne a Makka wasu kuma suka ce a Madina ne don a Madina ne sai zama Yahudawa ne suka tambaye kenan wanda shine abin da ba a cikin rayuwar hadisi suka tambaye shi cewa za mu maka tambaya guda uku tambaya akan ruhi tambaya akan wani sarki ko wani wanda ya wa'azi da ake ce mazirkal laili wanda ya je gabas da yamma tambaya kuma akan ainihin wato abinci yan aljanna na farko da sauran tambayoyin da suka masa sai ya ce musu ku zo gobe zan ba ku amsa sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai bai kan da garki ya ce insha Allah ba shine sai wahayi nan ma sai ya dakata na dan wasu kwanaki sannan aka saka mishi sautin kafi wanda gashi aka ci a ciki aka ce masa wala tuqulan li shay'in inni fa'il dhalika ghadan illa an yasha rabbuka ay yasha Allah ku wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa'id rabbi la takhudha min hadha la takhudha min la min kula sa an yaji rabbi li aqrab min hadha rashada kuma dake a cikin al-kaf to waɗannan sune wurare guda uku a tarihance waɗanda aka samu daukewar wahayi daukewa wacce take ta saba wata al'ada ayi kwanaki da dan yawa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gamu da malamin sa jibrilu ko ya kawo masa wahayi ba wanda a cikin haka malamai suke cewa ishara akan cewa sahibul qur'an to ana so ya zama ko da yaushe ya tare da alkur'aninsa ko da yaushe yana karantawa ko da yaushe yana bibita ko da yaushe yana mu'amalarsa sa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon rayuwarsa yana ta kai kawo akan wannan karatu na alkur'ani da karantar da shi da sauransu in ba uzuri irin haka ba shine uzurin wani rashin lafiya ko uzuri kamar na wato wani yanayi na bincike ya kure maka ko uzuri na tafiya ko na abu makamanci haka. Kuma hasali ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ko da wani uzuri ya bijiro masa yakan yi qara'i, wato ya sake karanta ya qaba'in abin da ya kubuce masa in ba irin waɗannan yanayin ba. To wannan dai abin da malamai suka ambata kenan dangane da waɗannan ainihin wato ayoyi masu albarka ko waɗannan wannan sura. Wannan sura kamar yadda muka ambata ita ce farkon qisarul mufassal, wato farkon ƴan gajajjerun surori, ƴan taƙaitattun surori daga nan suka fara zuwa suratul Nas. Akwai abin da ya zo game da waɗannan gajajjerun surori cewa idan aka karanta kowace sura kamar mutum yana cikin tilawa a sallah ne ko a wajen sallah, to duk in ya karanta ya zo ƙarshen sura kafin ya shiga sura ta gaba sai ya ce Allahu Akbar. Ana yin haka ko da wato daga ya ce wala saufa yarda ce Allahu Akbar wadduha wallayli kaza 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 zuwa ƙarshe wa amma bi himmati rabbika fa hadith Allahu Akbar, sannan sai ya ce alam nashraha laka sadrak. Zaka ji wasu masu karatu musamman da ake recording karatu dukan su suna yin wannan salon na karatu. Wannan salo na karatu dukkanin hadisai da suka zo game da shi ba su inganta ba, in dai a hadisance ne, a riwaya bai inganta ba, amma ya tabbata a tarihance cewa wasu daga cikin ƙurra'u shahararru musamman Al-Bazzi shi ne tunawa a yanzu shi ne kawai mako Al-Bazzi ya kasance yana karanta ƙur'aninsa da aka ruwaito mutawatiran daga gare shi, to haka yake karantawa. Al-Imam Ibn Jawzi yayi wannan magana ya ambace ta a cikin Al-Mudathil Kubra, haka nan Al-Imam Al-Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman, haka kuma zaka ga malamai na qira'at suna ambatan wannan a kusan dukkanin littattafansu. To wannan dai abinda ya tabbata kenan a tarihanci, saboda haka idan mutum yana tilawa da qira'at Bazzi to anan ne zai yi wannan, ya kamata mu gane. Amma idan yana tilawa da Hafsu ko Warshu ko Khalafu irin wanda suka shahara munan a wurinmu, to bai zo a cikin riwaya ba, saboda haka babu ba daidai bane mutum ya ƙara abinda a wannan tafarkin babu shi. Ina fata mun gane. Amma idan mutum yana karatu da qira'at Bazzi idan haka daidai ne, domin haka aka ruwaito daga mai wanda ake danganta mashi qira'ar yana yi. Wasu kuma a wata riwaya suna farawa ne wannan takbirin daga ƙarshen wallayli idza yabsha, daga nan suke farawa. Wallahu ta'ala ala. A takaice Allah ya ce wadduha na rantse da lokacin hantsi, wallayli da kuma dare, idza saja idan yayi tsit. Wannan faɗin Allah madaukakin sarki rantsuwa da Allah yayi da waɗannan abubuwa guda biyu, adduha lokacin hantsi daga fitowar rana har zuwa kafin ta take, shi yake ce ma lokacin hantsi. Kamar watakila mu ce tun daga ƙarfe 7 ko na makamancin haka na safe har zuwa wajejen 11 zuwa da rabi, wannan shi yake ce ma lokacin hantsi. Allah ya rantse da shi, sannan ya rantse kuma da abin da ke faruwa na dare, shine duhu wanda ke zuwa ya bushe hasken hantsin. Hasken wurin duhu yakan zo a nemi wannan hasken a rasa, sannan kuma can an jima idan duhun dare ya kai dare sai kuma a ji sajada din, shine sai a juri yayi tsit kaman babu rayuwa. Me hikimar wannan rantsuwa? Wannan rantsuwa da Allah ya yi a nan tana da hikima mabambanta. Farko dai nuna ƙudurar Allah da buwayarsa da iyawarsa, babu wani ɗan adam da ya isa wannan abin sai Allah. Kamar da muka sha tattauna wannan matsala a surori da dama sun ba mu damar magana akan wannan. Sannan na biyu nuni izuwa ga girman waɗannan halittu na Allah, da Allah ya halitta wuni da dare da sauransu, da kuma nuni izuwa ga abin da ya faru daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa abin da ya faru da shi jinkiri ne na ɗan wani lokaci. To haka kuma lokaci yake kullum mai gushewa ne, shine Allah ya masa aka mana rantsuwa da wasu lokuta guda biyu wanda kullum suke faruwa da mu kullum su gushe. To haka dan wani abu ya zo na damuwa tare da kai, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa na tsayawar wahayi kusan kwanaki 12 ya shiga damuwa, to ka gane wannan damuwa ko matsayinta haka za ta wuce kamar yadda kullum hantsi yake yi kuma ya wuce. kamar yadda kullun dare yake kuma ya wuce. Sannan kuma sai ka gane cewa a wannan rayuwar in dai ana raye kamar yadda kullun hantsi zai fito ya wuce, dare ya zo ya wuce, haka kuma kullun za a dinga shiga wasu damuwa ko ta wuce ba iyakar ta bakin wata za ta zo. Ina fata mun gane wannan. Haka malamai suka ce wannan kuma yana nuna mana yadda wato haɗuwar dare da wuri ɗin nan da ba sa canzuwa kullum yana nuna haɗuwar mala’ika Jibrilu alayhi salam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da yadda shi kuma yake haɗa shi da saƙon Allah maɗaukakin sarki, da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki yake sauƙaƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallama al’amuransa saboda ainihin ƙaunarsa da yake yi. Allah maɗaukakin sarki ya yi waɗannan rantsuwa da waɗannan hikimomi kamar yadda malamai suka bayyana. Sannan kuma Allah ya yi rantsuwa don ya ƙarfafa nauyin maganar da zai faɗa game da cewa abinda suke tuhumar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi to ba haka bane. Fa innal wahya lam yanqati, wahayin nan bai yanke ba, an dai ɗan dakatar da shi ne don a cikin wato falalar Allah gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Da haka waɗannan ayoyi a cikinsa akwai nuna ƙaunar da Allah yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da nuna matsayin Alƙur'ani a wurin a zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yadda ya damu saboda rashin sadu shi da Alƙur'ani na ‘yan kwanaki, da kuma alaƙar da ya kamata zama tsakanin mumini da Alƙur'ani alaƙa ce ala dawam ta yau da kullum, kuma duk ran da ya samu yankewa daga Alƙur'ani ya kamata ya ji damuwa. Sannan aka keɓance lokacin addu'a da ambato, me yasa ba a ce kamar da aka ce wallahi, me yasa ba a ce kuma wannan har ba kamar da aka faɗa a wani waje, za a ce ne wannan har idza tajalla, wallahi idza yabsha, wannan har idza tajalla. Nan kuma sai aka ce wadduha, wallahi idza saja. Me yasa aka keɓance lokacin duha kawai ba ambaci sauran lokuta ba? Wasu suka ce saboda alaƙar shi hasken wannan alfajir ya yi kama da hasken da Alƙur'ani ya kawo duniya bayan da ana cikin duhu. Wasu kuma suka ce alaƙar shi da kasancewar karanta Alƙur'ani da safe yana da albarka ga wuninka. Idan za ka karanta Alƙur'ani da safe kullum, to za ka wuni wuni mai albarka. Da zaran gari ya waye, yi ƙoƙari ka karanta Alƙur'ani shafi ɗaya ne, izu ɗaya ne, izu biyar ne, abin da ya sawwaka a gida ko a ofis ko a kasuwa ko a tasha ko a ina ne. Ko ka ɗan keke nafe ne, ya zama ka da Ƙur'aninka a cikin motar nan take keke nafe kafin ka fara duhu, yi ƙoƙari ka karanta da safe ɗin nan kafin al'amura su rikirkice, kafin rana ta yi zafi, kafin nema ya kauda hankalin mutane daga lahira. Ko ba haka bane? To wannan a cikin shi akwai wannan tashbihin. Allah maɗaukakin sarki ya siffanta Alƙur'ani dama a wurare da dama da cewa shi haske ne, kamar yadda misali fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna, cikin sura Taghabun kenan ko? Ku yi imani da Allah da manzansa, ku yi imani da wannan hasken da muka saukar, da kuma kan faɗin Allah lakin walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Allah ya ce walakin ja'alnahu nuran, sai dai mu sa Allah da Allah maɗaukakin sarki mun sanya wannan Qur'ani ya zama wato haske da ire-iren su, kaman qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubinun, cikin suratul Ma'ida. Lalle haske ya zo muku daga Allah da kuma wani littafi wanda yake mai bayani dalla-dalla. To sannan shi lokacin addu'a din nan yana da wasu albarkatu baya ga wannan. Daga ciki akwai cewa a irin lokacin ne Allah ya yi magana da annabi Musa alayhi salatu wassalam, kamar yadda ya zo a cikin riwayoyi cewa Allah ya yi magana da shi a lokacin, kuma Allah ya zaɓa mashi wannan lokacin a matsayin lokacin da zai muƙabala da kafiran nan, ko a ce bokayen nan na Fir'auna ko wa an yusharan nasu duha, cewa a tara mutane da hantsi. Sauran falalar da zuwa kan sallar duha abu ne sananne, an sha magana a kan shi. Sai kuma Allah ya ce ya yi rantsuwa da dare, ya ce idza saja, idan ya yi tsit, ma'anan saja shi ne ya lulluɓe mutane, wato duhun sai ya lulluɓe mutane, sanda zai zama cikin kajigari ya yi natsuwa, ya yi tsit, dukkanin halittu sun daina wani motsi in banda haɗa bibai, galibi mutanen da kawai suke ragewa ko halittun da suke ragewa suke motsi da daddare sune hasabibai. Anan hasabibanci bai nufin wai rashin kirki, a'a, waɗanda suke ganin rana bata ishe su, wato suna da sauran abin yi, misali kamar barayi, kamar ƴan sanda, kaga da sa cika da mutane ko wataƙila kamar direbobi, kamar aljanu da sauran fasikan mutane. Wato duk wanda dai kaga rana ta mai kaɗan yana ganin sai amfani da dare, to za ka ɗauka dama abin da ke haɗarinci a nan shi ne ya wuce yadda ɗabi'a shi take ta asali, ko ɗalibayen makaranta ko matafiya da sauransu. Amma dai jumhurin mutane, jumhurin halittun Allah, to a daren nan neman wuri suke sinasu. Duk wani nishaɗi, duk wani activity, duk wani motsi yana ainihin wato tsayawa. Kuma saboda daren nan shi ne lokacin da mushrikan suka zo su saci ji, su ji mai annabi yake, sai ba su ci komai ba. Ai, suna bin duhun dare ne su zo, saboda ba su so junansu su gansu. Kowa yakan sulale ne, yana so ya zo ya jika a gan shi. Wani lokaci ma har su haɗu da junansu, sai mai ka zo yi a nan, sai kai ma mai ka zo yi, to shi kenan kowa ya ciki. To sai Allah yake nuna musu cewa duk abin da ke faruwa komai cikin duhun dare, to shi Allah ya sani. Da haka ma'anan saja shi ne idan tadda zalamu, idan duhun daren ya tsananta, wa ghaddal kauna wal khalqa, ya rufe duniya da dukkanin halittu. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi kuma da wannan lokacin na dare yake miƙewa ya ta ibada, har sai da Allah madaukakin sarki ya rangwanta mishi, yace qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Sai da Allah ya rangwanta mishi, sannan ya zama yana ragewa. Duk da haka kafin shi suna kumbura, har Aisha take cewa me yasa kake haka, yace saboda in kasance mai godiya ga Allah madaukakin sarki. Saboda haka wannan kenan. Akwai wani tafsiri har ila yau da wasu suke ganin cewa wadduha da aka ambata a nan ba duha ɗin ake nufi ba, an ambace ta ne a madadin wannan hari, domin wannan shi ne sigar da Qur'ani ya saba amfani da ta, yana amfani da masaniya, abubuwa masu kishiyanta juna, azwat. In ya ambaci layl zai ambaci nahar, in ya ambaci kamar zai ambaci shams, in ya ambaci aljanna zai ambaci wuta, in ya ambaci mu'min zai ambaci kafir. Saboda haka ya fi dacewa asalin alqur'ani a ambaci, a ce asalin ma'anar wajen wannan hari da wallahi, amma sai aka fifita ambaton wani sashe wanda zai iya wakiltan wancan sashe. Masu wannan fasarar suka ce sun yi mulahazar haka daga faɗin Allah, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'im. Shi mutanen alƙaryu suna sun amince wato tsananin azabar mu, in ji Allah ta riske su bayatan, ta afka musu cikin dare, wa hum na'im suna bacci. Awa amina ahlul qura an ya'tihum ba'suna duhan, ko sun fi son ya zo da hantsi, to hantsi anan wato da dukkanin rana, wa hum yal'abuna, lokacin da suke wasanni. Ai, sai malamai suka fasara suka ce ma'anan duhan anan nahara, rana ake nufi. Da haka suka ce ai a rana ake nufi, kamar yadda aka ce walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, wallahu ta'ala a'lam. Wannan dai maganganu ne na malamai da baka rasa su da zaƙule-zaƙule. Sai Allah ya ce wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka, lalle ubangijinka bai yi ban kwana da kai ba, wa ma qala, kuma bai fita sha'aninka ba. Asalin zancen inda gama garin zance ne, kamata ya ce wa ma qalaka, a ƙara kafin. Wannan kafin ya kamata ta zo a haka, kamar yadda Allah ya ce misali wadh-dhakirati, ya kamata a ce wadh-dhakirati Allah kafiratan. To amma babu bukatar sai ai wannan maimai din, to irin shi ne a nan, ma wadda aka rabbuka wa ma qala, ai wa ma qalaka, kamar yadda ya ce wadh-dhakirati kafiran wadh-dhakirati cikin suratul ahzab kenan ko. So ma wadda aka, ai ma tarakaka, bai bakka ba, tunda Allah madaukakin sarki ya kula da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bashi annabta tun makafin annabta Allah yana kula da shi Allah bai taɓa buta sha'anin sa ba Allah bai taɓa barin sa jikaka gani ko ya mushi irin abin da yake cima jikaka mutu turin ke turin dan koyogo Allah shi a cikin jibintar da yake mabayin sa salihai da annabawan sa da manzannin sa da zababbin sa mukhlasin din sa da sauran bayin da Allah ya zabe su mun yarda ya zabe su Allah bai sake fita sha'anin su Allah ba kamar mutum bane halin sa ba irin namu bane mu ne dan adam zaka iya zaban wani ka kusanto da shi ko ka kaunace shi ko ka kaunace ta watanu kuma suka ji ka fita sha'anin sa ka bar shi gaba daya ko kuma ka bar shi tamfarani dan ya gane amfanin ka ko dan kai fushi ko dan ya daina amfanar da kai kaga mu abun mu dan adam wannan abu ne ga magara gun dan adam to wannan ba haka Allah yake da sunnar sa ba da haka Allah yace ma wadda aka rabbuka wa ma qara mundu ahabbaka ma aghdabaka tunda Allah ya kaunace ka bai taba wato yin fushi da kai ba al-imamu sa'idi abdurrahman ibnu nasir yake cewa fa hadhihi halur rasul sallallahu alaihi wasallam al-madiya wal hadira wannan jibintar da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine matsayin sa da kimar sa a wurin Allah tunda can da kuma daga baya akmalu halin wa atammuha mahabbatan mahabbatullahi lahu mustamirratu wannan shine mafi cikar hali wanda yake ainihin Allah ya bashi kuma soyayya da Allah yake mishi mai ci gaba ce mustamirra wa tarqibiyya kuma Allah yana muraqabanta sa Allah yana kiwon sa wanda take daukar shi ta daga shi tarqitiyatun fi darajil kamali wanda take daga shi zuwa darajar cika wa dawama itina illahi bihi da kuma dawamar yadda Allah madaukakin sarki yake ci gaba da kulawa da shi nan zamu lura an ce wato a ciki aka ce ma wadda aka rabbuka da mutum ne zai magana cewa zai ma wadda aka Allah Allah bai fita sha'aninka ba amma sai aka yi abin da Larabawa suke cewa al-udul wato aka fifita amfani da lafazin rabbuka akan lafazin Allah me yasa saboda ya nuni zuwa ga wato wannan fasarar da malam asidi ya bamu kaiwa matuka wajen kulawa da Allah yake masa kuma aka ce Allah bai fita sha'aninka ba sai zama kamar ana magana akan gamagarin mutum ne amma aka ce ubangijinka wato wannan da ya halicce ka yake kula da kai yake renanka ya zabe ka bai fita sha'aninka ba to cikin lafazin rabbuka akwai nuna wannan kusancin da shakuwar fiye da inda aka wannan lafazin kai a ce ma wadda aka Allah na fata mun gane haka malamai suka ce al-imam ibn jarir rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa ya ruwaito daga malamai mabambanta cikin malaman tabi'ai da suka bada labari cewa anna jibrila abqa ala nabi sallallahu alaihi wasallama adadan min al-ayyam cewa sayyidina jibril alaihi salam yayi jinkirin zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon kwanaki da yawa akalla aka ce kwanakin sun doshi mako biyu kamar kwana 12 zuwa 13 fa qala qaumun min ahli makka sai wasu mutane cikin mutanen makka suka ce ma nara sahibaka illa wadda aka waqalaka ai wannan mutumin naka wato suna nufin jibril alaihi salam ba abin da ya faru da shi illa ya fita sha'aninka ya daina saurarenka wannan malamai suka ce yana nuni zuwa ga halin makiya da halin mutane na banza wato canzawa labari ma'ana da yi mishi mummunar fasaha kaga babu inda suka samu wannan magana su dai kawai sun zo su saci ji ko sun zo su yi gulma sai suka ji yau ba a yi karatu ba jiya ba a yi ba goma ba a yi ba sai shikenan abu nasu ma diyawar gaje ice ko kaji to daga nan kawai duk wanda ya dauka kuma ya je gaba sai ya ƙara wata kalma mummuna akai har labarin sai ya kewaye makka akan cewa ai ma wato jibril ma ya fita batun shi kai ka ce jibril ne ya ga musa ka da kansa ko wani wanda ya sirranta mawa to galibin labarai da zaka ji daga mutane fajirai da fasikai da yan bid'a da masoya zuciya to irin wannan ne labarin su ko dai zama abin akwai shi amma aka zo faɗa sai a jirkita shi ko kuma abun ba kwata-kwata bai faru ba abun takeici a wannan zamanin da muke rayuwa za ka ga hatta ma'aikatan watsa labari da ake cewa ƴan jarida ko su waɗanda ake ganin su kamar masu faɗin gaskiya su mai wannan suke wasu kuma har ma a biya su ko kuma da manufa ta tada zaune tsaye ko ta rikikita al'umma ko kuma irin manufa ta yanzu ta banza wai abun da ake cewa neman followers wai neman ɗan liking sai mutum kawai ya ƙirƙiri magana ya faɗe ta mummunar magana ko kuma ya canza magana ma'ana wani ya ce yana iya faɗawa cikin haɗarin da manzo Allah sai sun yake faɗa cewa a ƙarshen duniya za a yi wasu gibɗa-gibɗan makaryata wanda mutum zai zauna kawai ya kitsa ƙarya ya yaɗa ta nan da nan ta karaɗe duniya wannan mummunar ɗabi'a ce Allah ka gare mu ta samo asali daga ire-iren waɗannan mutane daga yayin wannan mutane waɗanda suke da saurin yaɗa magana ta banza yaɗa barna nan da nan ka ji ta kai ko ina nan da nan sai suka dauki wannan nan sai suka ce ai ma wannan nashi ya fita sha'aninsa kaga ba su da wata hujja ba su da wani sultan su kawai suka kirkiri wannan magana to a cikin amsar da kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba su yana nuni zuwa ga muhimmancin warware shubha aga shubha ce sai kawai ba ta da wani gaskiya amma ba ce bari kai a rabu da su abu ta sha'anin su ce makaryata ne ko kuma fasikai ne ba ko kafirai ne ma ba sai an ba su amsa ba Allah bai kyale su ba sai da ya bada amsa domin duk wata shubha ko wata magana wadda ta taba ruhin gaskiya ko ta ja a wasu daga cikin masu bin gaskiya su samu kansu a cikin shubha ko su kasa fahimtar gaskiya tana da bukata a warware ta cikin ilimi za mu ji kuma a cikin warwaran babu zagi babu ashariya babu batanci babu gori ko ire-iren abubuwan da mu a yanzu suka zama gama gari mutum ne zai ce zai zauna zai mai da wata shubha zai raddi ga 'yan bid'a ko zai tona asirin wasu makaryata amma sai ya buge da zage-zage da cin mutunci da fajirci sai ya zama shi da waɗancan ɗin sai a rasa wane ne ke kan tafarki na gari a cikin akan teburin karantarwa ko a cikin masallaci ɗakin Allah ko akan mumbari na hudubar sallar juma'a ko makamancin wurare irin waɗannan to wannan ya saba wa tafarkin addinin Allah ya saba wa tafarkin gaskiya sai zama mutum ya zo kare gaskiya amma kuma shi ma ba akan daidai yake ba zuwa haka sai kaga abin ya zama bai da wani amfani ko armashi illa ƙara ya matsa hazo da ƙara ba da ƙofa ga wasu masu irin wannan mummunar aƙida ko tarbiyya sai su ma su mai da martani ko su yi ashariya saboda malami ko mai karantarwa da zai raddi abinda ake bukata shine ya faɗi hujjoji ya kawo ayoyi ya kawo hadisai ya kawo maganganun malamai ya warware cikin language na ilimi cikin halshe na ilimi harshen ilimi kuma sananne ne sai dai mutum idan ba dan makaranta bane shi kamar idan ka je gun ko waɗanne masu irin sana'a suna da registers wato suna da kalmomi da suke amfani da su sanannu a wannan harshe a wannan profession din nasu misali idan ka je gidan soja akwai kalmomi da suke amfani da shi ana faɗa in ka ga baka gane ba to alama ce akan kai ba soja bane da haka za su gane in sojan gona ne kai idan ka je wurin kanikawa suna da nasu in ka je gun yan kasuwa in ka je tsakankanin matan aure in ka je cikin masu sayar da kayan abinci kowanne irin duniyar mutane suna da nasu registers din to malamai ma suna da nasu to daga cikin abin da aka sani a kalmomin malamai shine babu ashariya babu zagi babu cin mutunci saboda wani alhaki da Allah ya daura malamai shine su suna zama kuduwa ne abun koyi kamar yadda muke gani a aikace ba sai malami ya ce jama'a ku koyi da ni ba amma in dai mutane sun yarda da shi sun amince da shi a matsayin malaminsu to za su dinga koyi da take-takensa da mu'amalolinsa da ɗabi'unsa to idan yana yin waɗannan munanan take-take da mu'amala da ɗabi'u baya ga zunubi da yake tsiba domin Allah ba zai kyale shi ba saboda shi malami ne sannan kuma yana koya mutane muguwar ta'ada sai zama ya ɗauki zunubin shi da zunubinsu ya zama cikin mansannafin islami sunatan sayi'a falahu wuzurha wuzuru man amila biha saboda haka malamai suna kan mihak suna kan hadari suna kan tsini a irin wannan rayuwa da ake Allah ka tsare Allah ya ce walal akhiratu khairul laka min al-ula walal akhiratu, kuma wallahi ita lahira khairul laka, tafiye maka alkhairi min alula fiye da wannan duniya, wato ad-darul akhira ila lahira, wanda za a je gare shi bayan tashin alkiyama ya fiye maka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nan duk da an yi itlaqin ko an yi taqyidin cewa khairul laka gare ka, wanda zahirinsa baya nuna sauran mutane lahira tafiye musu fiye da duniya ko, amma kuma wasu ayoyin sun zo su nuna cewa annabin wannan abin bai keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, kaman nafilatan laka da aka ce a wajen sallar daraba, annan da aka ce khairul laka to bai keɓance shi ba, domin kuma Allah ya ce ma inda Allahi khairul lil abrar, abinda ke wurin Allah ya fi alkhairi ga mutanen da suke ainihin san suke bin Allah, kaman kuma fadin Allah bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa, haka wannan ma ya zo da jami'i, a'aha kuna bibiye ma rayuwar duniya kuna fifita ta, wal akhiratu alhalal lahira khairun tafi alkhairi wa abqa kuma tafi tabbas, da ire-iren su kaman in ka gaba ki zuyin Allah subhanahu wa ta'ala min al-nisa'i wal banina kaza 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 zuwa karshe, sai Allah yake cewa wa ma indal wallahu indahu husnul ma'ab, wallahu indahu husnul ma'ab, da ire-iren su suna nan da dan yawa haka cikin alqur'ani inda suka bude wannan, to anan sai aka kebance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda surar dukanta khitabi ne gare shi, ana magana ne akan falalolin da Allah ya bashi da kuma irin yadda Allah ya jibince shi, zaka sai zama munasaba in aka ce wal akhiratu khairul lakum, to zubin sura ya lalace kenan, to bani ko bai da wannan gwarancin, shi sa ana aka kebance shi ba dan khususiya bace, ina fata muna ganewa. Al-Imam Ibn Kathir yana cewa yanzu fasara wannan aya yake cewa wali hadha, da Allah ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan karatun ya fahimta ya rike yake aiki da shi, ya gane cewa lahira ta fiye mishi duniya kuma ba daya bane, wali hadha kana nabi sallallahu alaihi wasallama azhadan nasi anid dunya, shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama yafi kowa gudun duniya, wa a'azamuhum lahatirahan, yafi kowa kore duniya, kama huwa ma'lumun bi darurati min sirati sallallahu alaihi wasallama, kamar da duk wanda san tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san haka, duk wanda ya karanta tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san labarin irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da duniya ba komai bace, saboda a wurin Allah bata kai darajar fukin sauro ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwanciya a tabarma ta karauni wadda ta yi mishi shati, ta mishi impression a jikin kuibanyarsa, in ya mike ana ganin zanen tabarma a jikin, kai da ka san mota da taka kasa a ga zanen tayarta, su sayyidina Umar da sayyidan Sabi suka ce ya manzo Allah ya zaka dinga kwana akan tabarma irin wannan, kana kunciya akan ta, tana maka shata a jikin jikinka, don Allah ka bari mu je mu samu irin abinda ake sanyawa a yi katifa, kamar irin katifar bunu mu maka katifa, annabi ya ce maliwa da duniya ni ba ga muku duniya nake so, da har nan zo an ce samu wata katifa mai laushi ku banna a haka. Sayyidina Umar ya shigo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kwance akan wani buzu, yadda ya ce kadisu wadda min tuli ma labisa, yayi baki saboda dadewa, yadda ka san irin tabarman liman din nan idan ta dade kullun za ga shatin kababunsa da wurin goshinsa ko, tayi baki tayi annakiya, ba a samu wanda ya ce bari wanke liman ita ko canza, to haka da duma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take. Sai Umar ya waiga ya ce nawaiga nawaiga, ya ce fa ma ra'aitu shay'an yuraddu ilayhi al-basar, ban ga wani abu da aka kalla kara kalla ba, ce daga wani sulke da aka aje sai wata kwari da baka da aka rataye, daki dai alamar daki na wanda bai da komai a duniyar nan, kuka ce kamar daki almajiri. Sai Umar ya ce ya manzo Allah, Farisa da Roma ba sa bautawa Allah, Allah ya azurta su, kai kuma kai ne wanda Allah ya fi so fiye da kowa a duniyar nan, me zai hana ka roki Allah kai ma ya baka abin duniya? Zala na kishin gida sai tashi zauna, yace Umar ina ganin ka kamar mai hankali, aw fi hadha anta ibn al-Khattab, wato wannan ashe ba karamin zance ne na rashin kirki ba da Umar yayi. Umar yace na tuba ya manzo Allah, ka roki Allah ya gafarta mu, ai ban sa abin yayi nauyi haka, yace waɗannan da ka gani ai abinda Allah ya yi nufin ba su a lahira ne ya ba su a nan duniya ulaika qaumun ujlad lahum tayyibatun fi hatim dunya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu'amalarsa yana iya wuni ya kwana bai ci ba sai dai dabino ko ruwa ayi wata daya biyu uku ba zai tukunya dakin sa haka to irin wannan mutumin kaga alamar ba yi da bukatun duniya kwata kwata kuma yana cewa inda ina da girman dutsen Uhud na zinari ba zan kwana ba sai na rabar da shi gaba ɗaya sadaka wannan shine yake nufi da cewa duk wanda ya san tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san ba ruwan manzo Allah da duniyar nan kwata kwata bai taba ba ta ba sha'awa ba yace walamma khuyira alaihi salam fi akhir hayatihi bayna al-khuld fi ad-dunya ila akhirha thumma al-janna wa bayna as-sayrurati ila Allah azza wa jalla اختار ما عند الله على هذه الدنيا الفانيه الله اكبر ابن كثير yace kamar yadda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gargaran mutuwa ya riga yayi ciwon ajali wajen sati biyu bai da lafiya ga tsananin zazzabi ga kaza kamar da Aisha ta bada labari sai Allah ya ce wa malaika jibrilu yazo kafin a turo malaikan mutuwan tukunna aka ce malaika jibrilu ka je gun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce ni Allah na aiko ka cewa idan baya so ya mutu zan iya barin shi har ran tashi alkiyama irin abin da aka wa shaytan mai sani in yana so ya zauna a duniya har tashin alkiyama sannan ya tafi aljanna ko kuma yanzu ya taho guri na shine annabi ba da amsa da irin rafiqil a'la din irin rafiqil a'la sai dai amsa kafa uku dan a san cewa yana kan tabbas yanzu wane ne za a bashi wannan zaɓin tsakani da Allah bai zaɓi duniya ba ni dai nake magana wallahi sai na zaɓi duniya Allah Allah na tabbaka yafi ni ko shekara duniya kace za ƙara mutum a yadda muke ko kuma da Aisha take cewa kulluna yakrahu al-maut kai ko wahala mutum yake sha to sai kuwa ko mutum yana cikin wahala yana cikin kunci ba kowa ne zai ce to bari kai zaɓi lahira ba shi ba annabi fa a lokacin aka ce bayan ya gama zaman duniya thumma al-janna sannan aljanna ta kai tsaye a ce kana da garantin aljanna amma dai a bakka a duniya ka gama walawa ka go zaka so haka yi amma shi tunda duniya ba kai bace a bakin sa sai ce ila rafiqil a'la na da kusanci da manyan mutane na can sama lokacin haka aka aika malaika jibrilu malaika jibrilu yana gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yazo da zai bugu annabi sai yazo da wani malaika da bai taba saukowa duniya ba sai annabi ya ce wa jibrilu wannan fa sai ya ce wannan aiko shi ne ka wani sako na musamman gare ka aka ce ya biyo ni tunda ni kullun ina zuwa kai me sakon ka malaika yace Allah ya ce in tambaye ka shin kana so ne kai annabta manzanci da bauta ga Allah irin na annabi Isa ko ko sarauta da annabta irin ta annabi Sulaiman sai annabi ya shiru sai ya ce malaika jibrilu me shawararka sai malaika jibrilu ya ce mishi ka zaɓi irin na annabi Isa ya fi falala a wurin Allah annabi Isa ko riga kirki bai ita har ya bar duniya da Allah ya ɗauke shi bai taɓa yin aure ba bai taɓa mallakan gida ba bai da abin hawa kamar ka ce dai almajiri kawai wanda bai da aikin banda tilawa to haka annabi Isa yake Annabi Sulaiman kuma kowa ya san labarin shi sarauta dai irin wanda yayi ba a taba wani sarki wanda yake kuma musulmi da irin sarautar shi ba sai dai in sarakuna kafirai amma sarki dai musulmi ba taba irin shi ba dan shi hatta shedanu da aljanu da tsuntsaye go wa shayatina kullu banna'in wa ghawwas shedanu ne ma'aikatan shi duk hadari ba su shi yake sakawa su yi gini su yake sakawa su hada madatsar ruwa in za a yi gada ko za a yi titi duk su suke mushi kuma su suke ɗaukan shi iska take ɗaukan shi tafi da shi sannan yana jin maganar dabbobi kullumna mantaka tsairi haka yake da wannan irin sarauta mamakon sarauta to wannan malami ne yanzu misali ko wani wali ko wani shehi za a mai ta yin sarauta ko da a ce irin ta gwamna ya ce baya su gwamna wannan karamar alaki dole ya ce yana so to amma shi za su aka mishi wannan ta ce ka zaba da gwamna da kuma masinjan nan na bakin office ko mai gadi amma kuma wani bawan Allah amma shi aikin shi kawai gadi a gidan wani mai kuɗi yana tilawa yana gadi aramma ne an dauko shi daga kauye aka aje shi aka ce to dan uwan shi kudi Abuja zo ka zauna bakin gate ka shiga wanda ka ta alƙur'ani na an addana ƙararrawar mota ka bude gate a shiga abuta za a kawo mu abinci kullun so uku kuma za a baka dubu 60 in wata yi ba haka ake musu ba to kaga wannan mai gadin ana ganin shi wani ƙasƙantaccen mutum a wurin Allah kuma halaya ya fi cikin masu kudin garin cikin trailer to a ce da shi da kuma wani kaman mukamin gwamna akalla the executive power na wani zaka rawa sallallahu alaihi wasallam sai jibril ya ba shi shawara yace ka zabi irin na annabi isa isa ya zabi irin nabi sai Allah ya kira shi da suna abduhu abduhu a wurare da dama to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan din misali ne akan cewa shi yayi aiki da ayar nan yadda Allah ya ba shi ta Allah ya ba shi cewa walal akhiratu khairul laka min al ula mu ko da aka ce mana sai da aka ma faɗa mana yadda muke bar tusirin hayatul dunya lalle ku mutane kuna fifita rayuwar duniya wal akhiratu khairun wa abqa amma ku sani lahira tafi alkhairi kuma tafi tabbas lafazin alkhair da yazo anan yana zuwa da ma'ana ɗayan biyu ne ko dai bi ma'anar arziki ne yawa wal akhiratu kaga ita lahira khairun arzikin ta mai yawa ne min al-ula fiye da na farko irin shi ne kaman in taraka khairan al-wasiyatu ko to tana zuwa kuma da ma'anan af'al at-tafdil amma wanda ake cire mata hamza mai kon akhyar to irin shi ne anan kaman atastabdilu alladhi huwa adna billadhi huwa khair ay billadhi huwa akhyar to haka irin shi ne anan wal akhiratu khairul laka min al-ula lalle lahira ta fiye maka fiye da duniya tana zuwa kuma da ma'anan ziyada ƙari kamar yadda Allah yake cewa man tatawwa'a khairan ko ai man tatawwa'a ziyadatan alal wajibi to da haka al akhirah akhyaru laka ta fiye maka min al ula sai da farko Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiki da wannan aya cikakken aiki kamar da muka ambata da haka Allah mudauke sarki sai ya mushi wani tagomashi shine da yace wala saufa yu'tika rabbuka fatarda zamu bar wannan sai ya rama na matashiya a ainihin darasi na gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب wannan tambaya ce aka ce kamar munan karfe nawa ne sallar duha take shiga lokacin sallar duha yana shiga ne da zarar rana ta fito wato wani lokaci 6 da rabi ko 7 amma yafi falala yin ta a can sanda ranar ta yi zafi kamar zuwa 11 kamar lokacin da kananan busashe kamar ƴaƴan tumaki suke takawa suna jin zafi suna rugawa da gudu dinnan sanda rana ta danyi zafi 11 ko 11 da rabi kafin rana ta take lokaci abu falala saboda shine yake tabbatar da abin da Annabi ya ce salatul awabina salatul duha salatul awabina sallah ce ta masu komawa ga Allah domin a daidai lokacin galibin mutane sun riga sun fuskanci duniya gadan-gadan kowa ya fita ma'aikaci manomi dan kasuwa ne ba Kano bane ko sun riga sun fita sannan su ba sa fita sai an yi azaba assalamu alaikum warahmatullahi